Word. Yenders on we together. I mean, this is how we gon' do it. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi ni suke bidatsu aya kawo wuta napi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi ni suke bidatsu aya kawo wuta napi awoyi 24 cikin kowace rana nazari nake tukuru domin in tsora ta fama crazy in love with hip hop I'm a microphone mahaukaci all is well bai wane kawai daga mahallaci VOC baki radau kamar miyan anguwa that's the life I choose I bani da niyan canzuwa dan idan na tuba dan wuya babu lada Allah da iko can a baya sun ba mu rata yanzu kure seren su nake kira popoti I'm too fast for blues so I watch them pop roach Kuce with Nas the Jay-Z but su yi damara Cause the boy is ever blazing like wutan jahannama Na kan samu hasada kuka da cizon hakora I'm sick and tired of trying Nima da ciwo na koya Kaɗan da na hakura amma yanzu na warke Simple amma ya sa ogan su ya charke Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi Ni suke bidatsu aya kawo wuta napi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi ni suke bidatsu aya kawo wuta napi I go higher every day shi yasa nake da dada it's natural rokon ubangiji ake a gada na kasuwa bai da kyau amma yana da sada I'm a real stunner amma sama da wada ba a sa ni dole idan na ce zangi ko a birnin Moscow zan iya wanka da ruwan sanyi fans everywhere har nema nake in sha dumi I love you all my people don't in babu ku ai babu ni from a weak man you transform me to a jarumi magana maza muke me na kira Oma with me, cause it's beautiful. I need my nasan tana da kyau. Amma kaman ka ga gobe ai sai ka gama da yau. Good luck na zamo shugaba daga wakili. Shi yasa bana magana idan babu dalili. Jimana share maganan addini. Idan ka iya ne Rashidi Yakini. Wannan shi ne dalilin da yasa in ke da zafi. Ni suke bidatsu aya kawo wuta napi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi ni suke bidatsu aya kawo wuta napi kira akan kira kullun nan ba na is busy young money millionaire sun fara kira na wheezy ban in sa aljihu kuce wa madugu ya ce wa stash hassan da husaini yau sun shiga uku kauna ta fara adaba kaman annoba we driving them crazy at the review muke annoba yau ne yau tsohuwa da tumbudi makaho a ɗakin banki yana batun kuɗi akwai yaudara na ga karuwa da lullubi kaɗan da mai kaza ya ci kai a garin fushi amma na ce mashi ya sa sori ya mari forget surki zan bashi don ya gaza wa shan mu wet abin takaici sarki a bani don ya rasa dukiyarsa da karfi wa cali dariya nake sun ga kare sun guje ni kam gani na dake wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi ni suke bidatsu aya kawo wuta napi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi ni suke bidatsu aya kawo wuta napi